Kusan kullun hamada na ƙara mamaye filayen noma a wasu yankuna na ƙasar Nijar, musamman ma a jihar Agadez da ke arewacin Nijar. Sanadiyar sauyin yanayi da wasu ayyukan bani Adam da ke lalata muhalli, inda yanzu akwai wasu filaye da hamada ta lamushe wanda alatilas manoma suka bar wuraren noman su. Amgar Malam Musa shine shugaban manoman Agadez.
Halin da muke ciki lalle ruwa akwai karancin su sosai, tunda yanzu noman garaken ma sun ta tsaya. Da kaga meter 7 sai mu samu ruwa. Yanzu kai meter 10 sha wani amma ba ka samu ruwa.
Niger dai tana daga cikin jerin kasashen duniya da ke fama da wannan matsalar ta gusowar hamada, inda wata kididdigar ta nunar da cewa kaso guda cikin 3 na ƙasar Niger hamada ne. Matsalolin gusowar hamada na da nasaba da karancin ruwan sama, zaizayar ƙasa, karancin itatuwa da tsananin zafi. Kolonel Mamma Hamidu, shugaban ma'aikatar da ke yaki da mamayar hamada a jihar Agadez.
Hamada tana shigowa cikin jihar, tana mamayar jihar Agadez da dama. Kun gani karamcin, akwai yanda ake cewa karamcin ruwa. Ka duba ga yawan sahi, matsalar tana da girma sosai. Sai kenan duk abin da yake gangarwa, ƙasa ce take gangarwa. Sai tana mamaye wuraren inda al'umma take neman abin da take ci. Mutane ka gani suna samun matsala. Wurin da mutane za su neman abincin su za su samu matsala, ba wurin zai duk hamada za ta mamaye shi. Kenan in kuma canjin yanayi ya bunƙasa cikin jiha, ka gani akwai matsala ga al'umma da zaman su ma na yau da kullum. Za su samu matsala sosai.
Sauyin yanayi dai yana shafar al'umma sosai, ta yadda yake dakushe kokarin da kasashe ke yi a fannin cigaban su, inda masu nazari ke cewa matsalar ka iya ta'azzara talauci muddin ba dauki matakai kwarara a kasashe masu tasowa kamar Niger. Inji Kanar Sani Ado, wanda masanin sauyin yanayi ne a Niger.
A Niger an dauki matakai da yawa, ko ba a Niger kaɗai ba, a duniya an dauki matakai da yawa, sai dai ba a karas da matakan da aka dauka. Komi ba a iya tsaya a yi aiki, wanda suke ɗaukan alƙawali su ba masu hannun da shuni, ba su cika alƙawalinsu. Kullum muna kusa muna tsaye wuri guda, su ba su cika alƙawalinsu, mu kuma mun ƙarƙare haƙuri da abinsu.
Yanzu haka dai manyan ƙasashen duniya da ke halartar babban taro na sauyin yanayi na COP28 da aka faro a Dubai sun samar da wani asusu na musamman da manyan ƙasashe za su rinƙa zubawa don taimakawa ƙananan ƙasashen da matsalar da ba su suka samar ba ta fi shafa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.